sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kayyade farashin man Russia da ake da kusa ta teku zuwa dala 60 ganga guda bai yi tsauri sosai ba da zai matsa wa tattalin arzikin Russia lamba da ke tallafa wa mamayar da take yi a Ukraine. Kayyade farashin man da kasashen Australia da Britania da Canada da Japan da Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suka amince da ita. Shi ko shugaban Ukraine ya yi kira a jiya Asabar cewa a rage farashin man ya yi kasa sosai. Maganganun a bayyane suke in ji shi. Idan iyakan ce farashin mai na Russia ya kasance dala 60 a maimakon misalin dala 30 wanda Poland da kasashen Baltic suka yi magana a kai, to kasafin kudin Russia zai samu kusan dala biliyan 100 a shekara. Kasashen yamma sun yi imanin irin wannan gagarumin raguwar farashin man zai iya rage aikin hako mai na Russia. Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa za ta yi wajadaddiyar dokarta ta saka sutaren mata da ta buƙaci mata su rufe kansu gyaran fuska yayin da take kokarin shawo kan zanga-zangar sama da watanni biyu mai nasaba da saka sutura. Zanga-zangar ta mamaye Iran tun ranar 16 ga watan Satumba da Masa Amini mai shekaru 22 'yar Iran kuma 'yar yankin Kurdawa ta mutu a hannun 'yan sandan kula da kyawawan hali da suka kama ta bisa zargin take dokar saka sutura. Masu zanga-zangar sun kona dan kwalinsu kana suka ta ihu suna wakin adawa da gwamnati. Tunda Amini ta mutu mata da dama a kasar sun daina saka hijabi musamman a Tahiran ta arewa mai yawan masu kwalliya. Tawagar da za ta sake duban dokar ta gana da kwamitin al'adu na majalisar dokoki a ranar Laraba kana za a ga sakamako nan da mako guda zuwa mako biyu a cewar babban lauyan gwamnati. A jiya Asabar kungiyar Taliban ta Pakistan ta dauki alhakin wani harin kwantan bauna da ya kashe jama'a 'yan sanda uku a arewacin Pakistan. Hari na biyu da kungiyar ta dauki alhakin kaiwa kwanaki bayan da ta sanar da karshen shirin tsagaita wuta da gwamnati. Da yammacin jiya Asabar ne aka bude wuta akan 'yan sanda da ke sintiri a gunduman Naushera da ke arewacin lardin Kibar Pattunkwa mai makwabtaka da Afghanistan. A cewar mataimakin sufetun 'yan sandan yankin Muhammad Ali Gandapur yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, ya ce an kashe 'yan sanda uku kana ba a gano maharan ba. Kungiyar 'yan bindigan ta Tahrik Taliban Pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa ita ce ta kai harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, wanda ke cikin tsaka mai wuya na badakala da barazanin tsige shi, ba shi da niyyar yin murabus kuma zai fafata akan wannan batu ta siyasa da kuma ta shari'a kamar yadda makusantan shi suka faɗa a jiya Asabar. Ramaphosa ya sha matsin lamba a wannan mako da yin murabus ko kuma a tilasta mishi barin ofis akan batun satar tsabar kuɗi saboda dala miliyan guda daga gonarsa wanda ake zargin shi da yin rufa-rufa. Da farko jam'iyyarsa ta African National Congress ANC a takaice ta faɗa a jiya Asabar cewa shugabanninta za su yi zama ta musamman a yau Lahadi, amma daga bisani ta ce an ɗage zaman har zuwa safiyar gobe Litinin. Kwamitin shugabannin jam'iyyar ya yi takaitacciyar zama a ranar Juma'a a birnin Johannesburg kafin ya faɗa wa manema labarai cewa za a gudanar da bincike sosai akan wannan zargin da ake wa shugaban ƙasa. A ƙarshe, shahararren ɗan kwallo Lionel Messi ya yi wasansa na cikin 1,000 inda ya zira kwallon farko a matsayi na bugun kwaf ɗaya na gasar cin kofin duniya. Nasarar da ta kai Argentina ga wasan quarter finals bayan ta ci Australia 2-1. A daidai minti 34 ne Messi ya zira kwallo ta kafar hagunsa da ya saba wasa da ita. Kwallo na uku da ya ci a wannan gasar kana na tara a wasannin gasar cin kofin duniya, inda ya zarce Diego Armando Maradona da kwallo ɗaya. Julian Alvarez ya buge kwallo daga kafar golan Australia Matthew Ryan kana ya taba kwallon ta shiga ragar da ke kwance fa yau, inda Argentina ta samu kwallo na biyu kana ta samu gurbin haduwa da Netherlands a wasan quarter final.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. An ce waiwaye a don tafiya. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekara za mu yi bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2022 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni Madina Dauda a shirin naku. Tuna zauren VOA ya kawo muku zama na musamman da muka yi akan illar da sace-sacen dalibai a makarantu ke haifarwa a bangaren ilimi a arewacin Najeriya. Babban bakonmu a lokacin shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna, Dr. Yusuf Sale, tare da barista Hassana Ayuba Meriga, wacce aka sace wa diyarta a makaranta a jihar Kaduna. Ga kaɗan daga cikin wannan shirin.
Idan ba a manta ba, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da wannan bala'i ya addaba cikin 'yan kwanaki. Aka sace ɗalibai a makarantu bila adadin da jihar Neja, da jihar Zamfara, da jihar Kebbi, da jihohi da yawa da aka sace ɗalibai a makarantunsu. Jiya-jiyan nan nake karantawa cewa an sace wasu ɗaliban kuma 22 a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Neja. To kullum muke samun labarin sace-sacen ɗalibai a makarantu? Lallai kuwa in dai har aka bari wannan ɗabi'a ta ci gaba da yawan sace-sacen ɗalibai, ba shakka zai shafi ɓangaren ilimi a wannan ƙasa tamu. To a nan yau za mu yi bayanai da suka shafi wannan maudu'i, sannan kuma mu ba da shawarwari ga hukuma da mahukunta hanyoyin da za a bi wajen shawo kan wannan matsala. Muna tare da ƙwararre wanda shi ne mai bibiyan abubuwan tsaro, kuma ƙwararre ne a harkan tsaron da duk abin da tsaro ya kunsa, shine Dr. Yahuza Ahmed Getso. Muna tare da shi a yau. Yanzu zan mika wannan na'urar magana ga babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Rankai dade, jihar kana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsala na sace-sacen ɗalibai. Ko za ka yi mana bayanin abubuwan da suka gudana da yadda abin ya zo muku?
Zauri da jama'a masu kallonmu, assalamu alaikum. Na farko dai ina godiya da aka gayyato jihar Kaduna zuwa wannan zauri akan wannan maudu'i da ake magana akan tsaro wanda ya shafi makarantunmu. Alal haqiqa mun tsinci kanmu a wani yanayi da kuma wani zamani wanda yake yanzu kowa hankalin shi a daddar yake saboda waɗannan abubuwa da suke faruwa. Makarantunmu tun daga kolejin ilimi ta lafiya wanda take makarfi, daga nan ne muka fara samun waɗannan tashin hankali wanda yake aka dibi ɗalibai, an kai barazana daukar ɗalibai, makarantar ɗalibai dake Ikara an kai barazana daukar ɗalibai, makaranta ta Turkish wanda take Kaduna wanda yake har ya sama makarantar an rufe ta yanzu. An kwashe ɗalibai da dama a jihar Kaduna tun daga Afaka har zuwa Greenfield University har zuwa Poli da ke Zaria Nuba Bali da Ahmadu Bello University. A wannan abu gaskiya yana tada mana hankali, kullum hankalinmu ba a kwance yake ba da zaran mu ji an ce an taɓa makarantunmu. Alal haqiqa mu da muke a tsakiyar gwamnati ko muke kula da waɗannan makarantu da kuma jajircewa shi mai girma gwamna na jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai, yana ba mu tallafi da gudunmuwa sosai. Shi yasa ma har aka yi hukuma mai zaman kanta don lura da tsaro na jihar Kaduna, wanda yake in ka duba ba kowace jiha bace take da wannan. Wannan hukuma ta jihar tsaro wanda yake muna da komishina Samuel Arwan, wanda yake kowane lokaci zan iya ce ma shi honorable commissioner na tsaro bai ba zama a office, kullun yana kan hanya duk inda yaji an ce kulle zai ce chas, yana tafiya da ma'aikatan tsaro. To wannan abu za mu ce Allah ne ya kawo shi.
Bayanan babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna Dr. Yusuf Sale kenan. Bari mu ji ta bakin ɗaya cikin iyaye mata da aka sace mata diyarta a makaranta, barista Hassana Ayuba Meriga. Barista gare ki.
Jama'a assalamu alaikum. Ina ma kowa gaisuwa, ina ba wa kowa girman da Allah ya bashi. Kamar yadda ta faɗi, sunana barista Hassana Ayuba Meriga Tula. Ni lawyer ce wanda muke ƙarin yancin ya'ya da kuma mata a Nigeria, don ina aiki ne da Federal Ministry of Justice a nan Abuja. Na shiga Kaduna ne ran 4 ga watan 7 saboda zamu aiki ne a Ido washe gari ran 5 ga watan 7. Wayewan gari sai ga sako cewa an shiga cikin Bethel Baptist High School na Kaduna an kwashi yara 121. Ina bude TV sai na gani, sai na sa riga kawai shiru sai na je makaranta. Isan makarantar naga iyaye sun taru na ce ashe ko gaskiya ne. To ina cikin iyayen da na sa aka tare hanya. Sojoji na tsaye a gurin suka ce don menene zan sa a tare hanya, nace ina kuke aka sa ci ya'yanmu? In kuna aikin tsaro ai bai kamata a ce an shiga kwashi ya'yanmu ba. Ku rufe mani hanya. Ni ban ci ai fada ba, amma rufe hanya kowa ya rike ganye. Don akwai abin da muke kiran shi peaceful protest. Baka zagi wani ba, baka mari wani ba, kana son gwamnati ta sani cewa ga abin da ya faru, kuma muna son gwamnati ta yi magana. Amma gwamnati bata yi magana ba. Bata fito gidan jarida ko gidan talabijin ta yi magana akan ya'yanmu da aka kwashe ba. Ya'yanmu sun yi sati uku ba wanda ya yi magana. Aka ce mu kawo kayan abinci, aka bamu lissafin kayan abincin da za mu kawo. Haka muka bayar. To gwamnatin Kaduna ta shekara ba da kuɗi. Kina uwan da kika san zafin aihuwa, kika san dadin yaro, an ɗauki yaronki wata biyu. Baka yi magana da yaronka ba, baka san ko yana nan da rai ba, baka ji muryan shi ba, ai ko ma menene zaka yi domin a sake maka yaronka? To a gurin nan gwamnati ba ta yi daidai ba, domin yata ta yi kwana ɗaya 49 a hannun kidnappers. Ran da aka sako ta, idan kai mai saurin kuka ne in ka ganta hawayenka sai ya zuba. Ya kamata aiki ne sosai akan yaran nan su koyi zuciyar yafewa, ko an maka kada ka rama saboda me ka san mu yayi lafiya. Gwamnatin Kaduna ba ta yi haka ba. Ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu kan yaran nan, ko a fidda su daga kasan a je can a sa su su yi makaranta, a canza musu ra'ayi gaba daya bisa ga abin da sun gani. Ba yi wani abu akai ba. Mu iyaye mun san yadda muka ji, mu kuma sanar ya fita a jikinmu. Mu kuɗin ma bai dame mu ba, amma ran ya'yanmu shi fita a cikinmu. Akwai yayin da suka rasa ransu, akwai wanda sati bin da ya wuce ya mutu saboda matarsa ta mutu shekara bin da ya wuce. Yaron shi na ciki, an sake first batch, second batch, third batch, bai gan yaron shi ba, aka yafa da ya mutu. A rayuwa mu yi imani, mu yi gaskiya domin Allah na ganin komi, kuma shi ne mai sakayya. Ban ji shi da dadi ba, amma ni na yafe kuma na mika wa Allah. Thank you.
Yadda muka kammala shirin kenan, tare da ba juna hakuri, tare da daukan matakai akan shawarwari da kwararru a fannin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmed Getso suka bada. Barkan ku da jimirin sauraronmu. Mun kawo wa mai sauraro ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan ƙarin kuɗin man fetur. Manyan bakinmu sun haɗa da Alhaji Bashir Salisu da ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa, wato Ibman, da ƙwararre a harkokin sufuri Alhaji Suleiman Ɗanzaki, sai tsohon shugaban kamfanin matatar mai na Kaduna Alhaji Kailani Muhammad, da kuma barista mai nasara Umar, masanin kundin tsarin mulkin ƙasa.
Barista, idan gwamnati ta yi niyyar ɗaukan mataki a ƙasa, shin akwai haƙƙi na cewa sai an tuntuɓi 'yan Najeriya a ji menene ra'ayinsu kafin a ɗauki irin wannan mataki?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ansa a kai tsaye ita ce wajibi ne, ba wai a tuntuɓi jama'a kawai a ji ra'ayinsu ba, amma a aiwatar da muradin abin da ra'ayin jama'a yake nufi. Saboda tsarin mulkin Najeriya sashi na 14 sakin sashi na 1 ya ce kashin bayan demokradiyya shine jama'a, domin jama'a ake shugabanci. Kuma akan haka nan ne duk wani wanda yake za a zaba a mataki na shugabanci ko wani iri ne, to sai ya zagaya yayi zawarcin jama'a kwararo kwararo gari gari lungu lungu. Akan haka ne shi kanshi shugaban Muhammadu Buhari lokacin da yake yaƙi neman zabe ya zagaya. Akwai lokacin da haffashe wayayi da kuka akan yanda talaka ko kuma mafi rinjayen jama'ar Najeriya suke shan wahala, saboda a lokacin nan abinda ake magana man fetur yayi tsada kwarai da gaske, ana ta dagawa har ya fito ya magana cewa shi bai amince ma akwai wani abu da ake kira tallafi ba a harkar man fetur ta Najeriya. Allah ya taimaka, aka zabe shi. Sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine babban jami'in gwamnati a Najeriya, kuma shine komandan askarawan sojojin Najeriya, kuma shine wanda yake da alhaki karkashin sashe na 147 da 150 da 174 da 153 ya nada ma kanshi mukarabai waɗanda za su rike mai sassa sassa a amana, saboda shugabanci ba jari bane ba, amana ne. Bayan nan kuma sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya ce don harka ta tattalin arzikin ƙasa a tabbatar da adalci da daidaito a kuma tabbatar da muradun mafi rinjayen jama'a anan a karkashin wannan abu lokaci ba zai bada dama ba ina da tambayoyi kusan guda 70 da nake so idan shugaban kasa da zai nemi ansar waɗannan tambayoyi to za su taimaka wajen gano bakin zaren shin da gaske ne akwai wani tallafi ko kuma babu tallafi saboda na farko kai shugaba Muhammadu Buhari kai ka fi kowa cancanta ka fito mana da maslaha akan wannan matsala a matsayin ka na tsohon shugaban kasa kamin wannan hawan a matsayin ka na tsohon minister Mon Peter kamin wannan hawan a matsayin ka na kuma wanda ya taimaka aka zabi dan Najeriya ya zama shine babban magatakarda hukumar kungiyar kasashen Mon Peter ta duniya baki daya a matsayin ka kuma na yanzu haka kai ne babban minister Mon Peter to saboda haka kana da nauyi guda kamar biyar kenan akan ka akan wannan harka ta magana Mon Peter ba magana ce ta neman shawara wani ba
to me haƙin su
ɗan kasa suna da haƙi sashi na 33 har zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya ya ba ɗan kasa matakai daban-daban na haƙi suna da haƙi ɗan kasa suna da dama kungiyoyin gama kai za su iya zuwa su shigar da ƙara su ce a kotu ta bada hurumin cewa an haramta ma gwamnati ta yi wannan ƙari domin demokradiya don jama'a ke yi
Okay to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana Bashir Salis Tahir ina wakiltar kungiyar dillalan Mon Peter ta Nigeria, especially Northwest. Kuma mu yawanci mun fi karfi ga sarrafa mai a bangaren kasuwanci. Ita gwamnati tunda muka yi signing na Bolfa Chess Agreement da ita, duk inda ta bamu kaya muna sayarwa da 'yan ƙasa a farashin da ta bamu. Ko mana tana dora mana riban mu da yake kai to saboda haka yawanci mu ba mu da cewar kaya yayi tsada ko yayi kasa ko yayo tsakiyar wannan farashi da ta bayar mu kamar ɗan daukan amarya ne idan an ba mu za mu kawo mu saiwa da talakawa mai inda farashi gwamnati ta ce mu sai da shi abu na biyu akwai maganar kudin dako wanda yanzu gwamnatin tarayya ta hade kamar DPR da Petroleum Equalization da PPRA waje daya har yanzu mu a matsayin marketoci gwamnati tana biyan mu kudin dako wanda muke dauko kaya daga kudancin kasar nan zuwa arewacin kasar nan ana biyan mu wannan kudi kuma abu na uku shine shi mai wato kasuwa ce wacce yawanci tunda yanzu gwamnati nan ake tafi da ita mace yawancin manna ba ma tace shi a kasar nan waje ake fitar da shi idan an tace a dawo da shi idan kuma aka dawo da shi yawanci cost na landing cost din da yake sauka a kasar nan zaka ga kudin yana tafiya da tsada to yawanci gwamnati ita kuma in ta siyo da tsadan tana rage wa talakawa wani price wani kudi a ciki wanda za a zo a siyar musu da araha to idan aka siyar da wannan zaka ga shine wannan ciko da ake ta yi tsakani wanda ita gwamnati take ta gani tana karkashe kudade da yawa wanda in muka duba mu a matsayin yan kasuwa mun ga wancan karan an sa wajen wata 9 zuwa 11 a wannan ciko da ake an kashe kudi aka kai wajen biliyan 800 da wani abu wanda da ya kai wata 12 ana magana wajen 1.6 trillion to amma mu ba mu da abin cewa tunda duk abin da aka kawo za mu saiwa da 'yan kasa.
Wannan bayanan da kai shi ne tallafin kenan da ake nufi?
Mu tallafi da gwamnati take ba mu shi ne na bangaren equalization. Shi ne duka da muka dauko na gwamnati za a biya mu kudin da gwamnati kuma har yanzu ana biya a gwamnatance. Shi ne abin da zan faɗa a kai.
To abin Suleiman dan zaki, mu ji yadda ƙarin zai sha.
To jama'a assalamu alaikum. An ce da suya da dahuwa duk labarin wuta suke ji. Gashi shi ya ga wuta zahiri. Game da maganan transportation ina ganin ni zan ce akwai keta ga gwamnatocin da suka gabata har na yanzu da yi alkawari za a sai mai din nan da sauki mun yi wani bincike lokacin da ake sayo mai daga Venezuela lokacin nan man bai wuce naira 4 ba ko naira 5 a farashin can sannan za a ba jirgin ruwa da zai dauko zai yi sati 2 daga Venezuela zuwa Nigeria daga nan zai zo in ya zo baya iya zuwa wurin da zai sauke man nan sai ya tsaya a tsakiyar teku to nan ne in ma akwai subsidy nan ake murda subsidy domin waɗannan kananan jiragen ruwa da suke zuwa su dauko man nan su kawo inda ake juyewa abinda suke caji ya lunka abinda daga Venezuela zuwa Najeriya kudin yake mun yi magana akan wannan muka ba da shawaran cewa akwai wani abin da ake kira baya ga road transportation akwai pipeline transportation wanda yake da ya kamata yana aiki a Najeriya to yanzu duk an like shi baya aiki waɗanda suke cinye wannan abu su kai mutumin 100 ba su suke wahalda manoma masu tafiye-tafiye ƴan kasuwa ƴan makaranta da sauransu don shi kamar misali a Najeriya man fetur jinin ƙasa ne duk wanda aka zuke jinin shi zai kobar duniya
jama'a assalamu alaikum nasara yayi bayani hikman tayi bayani nato tayi bayani kuma duk bayanan da suka yi akwai wasu da zan ce eh wasu kuma a'a yau Port Harcourt refinery an riga an ba da gyaranta dan dole ne sai mun dawo an gyara refineries din nan a daina shigo da mai daga kasashen waje sannan kuma a bude system dynamics na kasuwa tunda yanzu NNPC ta riga ta zama independent limited NNPC limited ne PIE da ya magana Petroleum Industry Act
anan muka kawo karshen bitar wasu cikin shirye-shiryen da muka yi a zauren VOA a wannan shekara mai karewa da fatan shirin ya kaitar da mai sauraro ku kasance da mu a kowane safiyar Lahadi a cikin shirin mu na hantsi mako mai zuwa zamu fara kawo muku zaman da aka yi a kasar Niger wanda ya tattauna akan matsalar tsaro da ta shafi kasar da kuma makwabtanta a madadin abokan aiki na da suka taimaka wannan shirin ya kankama ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne
Beautiful. Oh, We see them flow around them, cannot notice. Shepherd is calling all his flock. Ready to shiver the air from the grave. Only to remain the walls of Zion. Walls of Zion.
Just brighter than the former. I'm brighter for our future.